Ina san
cikin jigi jangala
ina san
cikin jigi jangala
shakuru mun cikin jigi je nazar ina san cikin jigi ina san cikin jigi jangala
shakuru mun cikin jigi jangala
da akwai abu uku wanda ban yi wa in sauran uku su ba su zo
ina san cikin jigi jangala
morana ilimi ko san bai yi wa mara hankali ba zai
jangala ina san cikin jigi jangala
kuki ga dan adam ba zan yi uwa ba shi ma din kudi ba su zo ba
shakurin cikin jigi jangala
sanar rayuwar ba ta tsira ba in har lafiya ba ta zo
shakurin cikin jangala
ko za a ce an abada ruwa amma na goye ban sha
shakurin cikin jigi jangala
bozo babu na kumi ka ganshi ba za ka ce fada yana niwa
shakurin cikin jigi jangala
yaya amai kudin da bayin zakka asara ba ta yi mai cha ba
shakurin cikin jigi jangala
mai bataran iyaye gidan shi ya hau ba ta yi rasa
shakurin
shaya shaya yayi kwarjini ko yarda na kai bazanyo ba
shakurin cikin jigi jangala
zanabayin ta in kace bai ganin gobe ja da kai bazanyo ba
shakurin cikin jigi jangala
macan da ce shiwa miji tsawa in kace tana wuta a bazanda ba
shakurin cikin jigi jangala
kamar ilmo in ba a aiki da shi roman sa ba sha ba
shakurin cikin jigi jangala
ce kamar sallah ne da alwala dai ba zai yi ba
dangala ina san cikin jigi jangala
nani da ce kamar sadaci da shaida aure ba zai yi ba dai
ina san cikin jigi jangala
nani da ce kamar maliya ne inda ce ku haduwar da ba arabewa ba
ina san cikin jigi jangala
ni ban san na san ki ba kamar yadda yaro bai san pam 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 ba
ina san cikin
ce kamar mota a babu mai canza ko ko motsi ba ta yo ba
ina san cikin jigi jangala
ni ba ce kamar manomi ba fatan da ban san mai zai a gona ba
ina san cikin jigi jangala
ni ba ce kamar kifi wajen ruwa ban san ko zai kara kwana ba
ina san cikin jigi jangala
ni ba ce kamar alƙalami ba ta uwa da a san ba zai rubutu ba
ina san cikin jigi
ni ba ce kamar bulo ba su mun ci gini ba zan yi ayyo ba
ina san cikin jigi jangala
ni ba ce kamar wasiƙar da wanda ya yi bai rubuta suna ba
ina san cikin jigi jangala
jigi jangala jangala jigi jangala shakuru mun cikin jigi ije na zadi yana san cikin jigi
da kayan mai
suna nan jauye bari ku lallaba a gane su bari a lallaba abinci kawai ne kafin ai daren ace kwandi kafin dai ihun ace tadi nana kaji jaba kalar ro sarati da ne wannan ko sarkin waka ne nasbi Allah ne ya ba mu inganci Allah karim Allah kare kiyaye mu kaman arziki duniya da lahira